kamar haka kuwa muka nuna wa mutanen nasu don su san cewa lalle alkawarin Allah gaskiya ne, kuma ita alkiyama babu kokonto a cikinta. Kuma ka tuna lokacin da su mutanen suke ta jayayya a tsakaninsu game da al'amarinsu, wato samarin, sai wasu daga cikinsu suka ce ku tayar da gini a kansu wanda zai toshe ƙofar kowan, Ubangijinsu shi ya fi sanin lamarinsu. Waɗanda suka yi rinjaye a kan al'amarinsu suka ce lalle tabbas za mu yi masallaci a kansu, wato a kan kabarinsu.